su da waɗannan al'umman Fulani na Katibu Baba Gasa da kuma Mado Nada, wanda aka yiwa hari da kona musu gidaje cikin kwanakin nan, sun nuna takaicinsu ne bisa abin da suka kira shi kulatun bangaro da suke zargin gwamnatin jihar Taraba na nuna musu na rashin jajantawa ko kuma ba su kayakin tallafi, kamar yadda aka baiwa wasu da tashin hankali na karamar hukumar da ya shafa. Muhammad Modibo Ali ya asara ƴan wa a wannan tashin hankali, ya ce kawo yanzu ko kwandala ba a basu ba, wanda don haka ne ko ya buƙaci gwamnatin jihar da ta duba lamarin da idon basira.
Muna Allah wadare da fadashin da yake faruwa a wannan ƙasar Taraba. Kawo yanzu mu al'umman Katibu da rikicin nan ya rinshaɓe da mu, babu wani tallafin gwamnati ko na ƙananan hukumomi ko na jiha da suka kawo mana. Ta wata ƙungiya na Let's Stop Genocide Action ita ce ta tallafawa al'ummar Katibu da Baba Gasa da Donadda, amma wata taimako ta gwamnati tana bada wadda ta fi so. Mu al'ummar Fulani an ware mu a gefe.
Shi ma da yake garin haske Malam Bello Bamijaye ya ce kawo yanzu kusan mutum 4,000 ne ma wayan tashin hankalin ya shafa da yanzu ake cikin wani halin ban tausayi.
Muna da mutane sama da 4,000 waɗanda suke gudun hijira makwabtan jihar Taraba da cikin Jalingo. To abun mamaki ba wani tallafin da gwamnatin Taraba ya taimaka.
To sai dai kuma a matanin da gwamnan jihar Architect Dare Dusan Isa ko ya maida ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mista Bala Dan Abu ya musanta wannan zargi da cewa su a saninsu ba wani Fulani da ke gudun hijira balle ma a kai masa tallafi.
Let me ask you, have you visited, do you know where the Fulani displaced people are?
Kai dan jarida bari na tambaye ka, shin ka san inda Fulani ƴan gudun hijiran suke ne? Ai da wannan da an bare ba Fulani, domin ba san ma inda suke ba, ko ka san inda suke sansani? A sai ka san inda suke, sannan ko za ka yi batun kai musu tallafi ko? Idan har da gaske ne suna gudun hijira, a faɗa mana inda suke, a cewar hadimin gwamnan Mista Bala Dan Abu.
But those are not Fulani places now.
To sai dai kuma na ta ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP David Nisar ta ce tana nata ƙoƙari wajen wanzar da zaman lafiya a wannan yankin, inda ya ce yanzu ma burinsu shi ne hana sake faruwar irin wannan tashin hankali, yayin da kawo yanzu ya ce ma babu wanda aka kama.
Shi ne muna aiki ne na tabbatar da tsaro. Magana ne wani irin mataki muka ɗauka domin kada wato a sake kisan bayan Allah yanda aka yi. To mu dai muna iyakacin kokarinmu, muna kokarinmu, muna kuma sa tsammani ba mu so ma mu je an kashe dan adam. To don haka jama'a su yi hakuri, muna yin kokarinmu.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Nisal Ibrahim Abdul Aziz. Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.